mimi biza. Gimini biza kinji apa deriki inshigan zauna nchanzarayua
samaka biza aji dan sauri kashiga kahuta kamora rayua
biza biza
samaka biza kamora rayua
Sharu kan bazai mikishiba So muje mi taraya Baby bazan kasa baki kulaba Jiran lokaci nake na auren mu cikin jimiri nake gashi na samu yau mun hayya sallake ba a jin kan mu farin ciki yau nake bai misaltuwa aha Padarki in shigan zauna Nchan zarayua
Samaka biza Kaji dan sauri Kashiga kahuta Kamora rayua
Yambashi bana so mi bankwana
lokaci lokaci ai
in rabbi aso dole sai anyi
ni da kai
ni da ke
ni da kai zane yo aure
kimi ne biza Padarki in shigan zauna Nchan zarayua
Samaka biza Kaji dan sauri Kashiga kahuta Kamora rayua
Kinji apadarki in shigan zauna